city mine. I'm crossing in your style someday. I'll dream, make your heart breaking. Such a lot of fun to see everywhere the same. Red my leg, waiting round the bend. My heart a very friend moon river. Help me.
Da 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 da
crossing in your style and say, oh, dream, make you hot when you ever you. It's such a beautiful world I see. Where